Sashen Hausa na Murya Amurka nake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din location da aka sauta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Laraba 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da harin da ya halaka mutane da dama a wani masallaci da ke Mubi a jihar Adamawa. Jama'a da dama sun barke da murna akan titunan Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata, bayan da shugaban Robert Mugabe ya yi murabus daga makaminsa. Wata tawagar sanatoci daga dattawan Amurka da aka aike zuwa Myanmar ta ce kisan da aka yi a jihar Rakhine na ƙare dangi ne.
Kanan labaran kenan aka ji.
Bayan yara sun tafi kiwo bayan sallah azhar, sai suka ga mutane kawai suka zo gidajensu, suka koro yara daga wurin kiwo, suka far musu a gidaje, aka kashe yara ƙanana da mata.
Cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan wannan hari da aka kai wa yaran makiyaya a yankin Numan da ke jihar Adamawa. A jiya ne shugaban ƙasar Togo da shugaba Muhammad Buhari suka tattauna a asirce. Ko me suka tattauna?
Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi kasashen mu na Afrika ta Yamma. Mun kuma duba batun matsalar tsaro a kasashen Liberia, Guinea-Bissau da Togo.
Haka kuma za ku ji rundunar sojan ƙasa ta Najeriya ta ce yanzu haka tana ci gaba da aikin kakkaɓe sauran 'yan Boko Haram a dajin Sambisa. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Sahabu Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun ci gaban labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wani dan kunan bakin wake a wayewar garin jiya Talata ya kashe kallon mutane 50. Harin wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata. Ya aukune yayin da mutane suke sallar asuba a wani masallaci dake garin Mubi a jihar Adamawa. Wata sanarwa da ofishin shugaban ya fitar ta nuna cewa gwamnati za ta iya bakin kokarinta wajen ganin an kare al'ummar jihar daga munanan hare-haren Boko Haram, kungiyar da ke ikirarin jihadi wacce ake zargi da kai wannan hari. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da ƙarin bayani kan wani hari na daban da aka kai akan wani ƙauyen makiyaya a ƙaramar hukumar Numan da ke jihar ta Adamawa a daren Litinin, wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane 45, aksarinsu mata da ƙananan yara.
An ɓarke da murna akan titunan Harare, babban birnin Zimbabwe, a jiya Talata, bayan da shugaba Robert Mugabe ya murabus daga mukaminsa, matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da aka ya kwashe yana mulkin ƙasar. Tsohon mataimakinsa Emmerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban ƙasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis idan Allah ya kai mu, a cewar wasu manyan jam'iyyar ZANU-PF mai mulki. A cewar wani jami'in jam'iyyar Lobmo Matuke, Mnangagwa, wanda ya tsere daga ƙasar a ranar 6 ga watan Nuwamba bayan da Mugabe ya kore shi, yana nan kusa, ba shi da nisa daga nan. An ji mutane suna ta danna abin busar mota, wato horn, tare da yin rawa suna murna ɗauke da tutar ƙasar domin nuna farin cikinsu kan yanke shawarar da Mugabe ya yi ta barin mulki, wacce ya sanar ta wata wasiƙa da kakakin majalisar dokokin ƙasar ya karanta. Sai dai wasu na dasa alamar tambaya, shin ko Mnangagwa yana da bambanci da Mugabe? Ƙwararru a Zimbabwe sun yi maza-maza suna nuna cewa Mnangagwa ya yi ƙaurin suna wajen kitsa kisan gokurar Hundi, wani lokaci da aka yi ta kashe abokan hamayyar siyasa da suka fito daga wasu ƙabilu a shekarun 1980. Idan aka kalle shi ta mahanga da dama, al'amuransa sun fi muni, in ji David Moe na jam'iyyar Johannesburg, wanda ya nuni da cewa ƙasashen duniya na kallon abubuwan da Mnangagwa ya aikata a lokacin yaƙin Sunkuru ta wata mahanga mara kyau, a lokacin da jam'iyyar ANC mai ra'ayin kwaminisanci ke nuna ƙarfin iko a kudancin Afirka tare da haɗa kai da abokan adawar Mugabe. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, Mnangagwa ya cicciki gwamnatin Mugabe, wacce ya ce tana cike da badakalacin hanci da rashawa, da rashin cancanta da nuna lalaci wajen gudanar da ayyuka da kuma yin watsi da al'adun ƙasa. To amma wasu na ganin me yasa sai yanzu Manangago ya fito yana wannan magana? Za iya cewa Manangago ya nuna kansa a wata hira da ya shekaru 2 da suka gabata da wata kafar yaɗa labaran cikin gida inda ya bigi kirji ya faɗi kirarin da ake masa na crocodile wato kada wacce yace ba ta shiga ƙauyuka ko daji neman abinci amma ta kan kai hari a lokacin da ya dace.
A jiya Talata wata tawaga sanatoci daga majalisar dattawan Amurka da aka aike zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na dauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kare dangi. Da yawa daga cikin ƴan gudun hijira sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gaban su aka kuma yi wa matan aure da yaya fyaɗe ko aka kona su ko kuma aka jikkata su. Wannan duk alamu ne na kisan kare dangi, inji Senator Jeff McKelly na jam'iyyar Democrat da ya fito daga jihar Oregon yayin wani taron manema labarai da aka yi a ofishin jikadancin Amurka da ke Yangon. McKelly ya faɗa wa manema labarai cewa tawagar ta majalisar dokokin Amurka ta nemi gwamnatin Myanmar da ta aiwatar da shawarwarin da kwamitin da Kofi Annan ya jagoranta ya bayar. Sannan a kyale majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyi masu zaman kansu su samu hanyar kaiwa ga yankin da ake rikicin domin gudanar da ayyukan jinƙai. A nan Washington, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba yiwuwar saka wannan rikici na Myanmar a matsayin na ƙare dangi a hukumance.
Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun amince su mara wa majalisar ɗinkin duniya baya domin shawo ƙarshen yakin basasan Siriya cikin lumana wanda aka kwashe kusan shekaru 7 ana yi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa inda suka jaddada muhimmancin kawo ƙarshen halin kaka na kayan da ƙasar ta shiga inda miliyoyin 'yan Siriya suka rasa mahallansu. Shugaba Trump da Putin sun ce akwai buƙatar a bar mutanen ƙasar da suke tsere suka koma gidajensu sannan a tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar ba tare da wata muguwar manufa ba da kuma kawar da duk wata maboyar 'yan ta'adda. Shugaba Trump ya gana takwaran aikinsa ne ta wayar tarho kwana guda bayan da shugaban Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad kan yadda za a shawo kan yakin basasar ƙasar a siyasance wanda ya laƙuma rayuka 400,000.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu taimakawa alƙali yanke hukunci a matakin tarayya sun amince da samun Saifullah Saipov da aikata laifuka 22 sanadiyar mutuwar da wasu mutane 8 suka yi a lokacin da ya tuka wata babbar mota ya bankade su a wata hanya da aka tanada domin masu tuka kekuna a birnin New York. Ma'aikatar shari'a ta ce an samu Saipov da laifi a jiya Talata a kotun tarayya da ke Manhattan. An caje shi da aikata laifuka 8 ne kan kisan kai da laifin niyyar aikata kisan kai 12 da kuma niyyar da tallafawa kungiyar IS hada da barnata motocin hawa da suka haifar da kisa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla yanzu haka bayanai na ƙara fitowa kan wani kisan gillar da aka yi wasu yaran makiyaya da kuma wasu mata a yankin Numan dake jihar Adamawa inda shaidan gari da ido suka tabbatar da mutuwar fiye da mutane 45 yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda ke da hannu a wannan kisan. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
An dai kai harin nema a rugayen Fulani dake ƙauyukan Shafaran Shawal Gumara kekan da makaɗanti inda bace make da rinjaya a cikin su da yake tabbatar da aukuwar lamarin kakakirun na ƴan sannan jihar Adama Uthman Abubakar.
A lokacin da muka bar Numan muna da kusan 27 zuwa 8 to amma baya baya da kaɗan saboda kun so da ta ce suna nan a daji mata wadda su ba.
Kamar wani mataki kuka ɗauka yanzu?
Yanzu dai an sa mutane su kwantar da hankalinsu kuma an tura jami'an tsaro daidai na kokoro wannan wajen kamar da shi kwamishinan ƴan sanda da kuma sirji gona ya kawo suka ba ma mutane hakuri su yi hakuri. Gwamnati za ta yi kokarin da ta tara wannan abin bai fasama ba da idan Allah.
Kawo yanzu akwai wanda aka kama?
Ah, ba wannan da ta wata kana cikin tension ko hankali ta shirye amfani hankali yake da shi ana nan da ana kokari.
Kawai yanzu ma dai tuni wasu shugabannin hadakar kungiyar makiyayan Najeriya ta me yatta Allah suka zaice yankin domin ganin halin da ake ciki. Mafindo Umar Dambaram da ke ma zama shugaban kungiyar a jihar Arewa maso gabas wanda ma da shi aka yi jana'izar waɗanda aka kashe.
Muna kyautata batun mutanenmu da bamu gani ba mutum kusan 65 ne, amma a yanzu mun yi jana'i da mutum 45 wadda aka kashe wadda aka yi jana'izar su a nan garin Numan. Akwai kuma mutum 26 nan kuma suna gadon asibitin Numan wadda yanzu muke kokarin ɗauko su daga garin Numan zuwa Yola masu raunuka mummuna na a jiki.
Wai menene asalin abin ne?
Abinda aka ce mata ya jawo wannan da wai bayan yara sun tafi kiwo bayan sallar azahar sai suka da mutane kawai suka zo gidajensu suka koro yara daga wurin kiwo suka zo suka far musu a gidaje aka kashe yara ƙanana da mata wadda babu baligi a cikin maza da aka kashe ma har da yaro mai kwana uku a duniya da uwar shi su ma an kashe.
Yanzu me kuke so a yi?
Amma abinda muke so a yi gwamnati ta bi mana kadu ta bi kadu kuma cikin gaggawa don kawo zaman lafiya kuma mai dorewa. Dalili kuwa shine ba wani zai fi da zaka ma mutum a duniya in ba ki saba ba addinin da yadda ka kashe shi ka cire mishi rai. Sannan an cire musu rai an kone gidajensu an kuma kashe dabbobinsu ba inda za su kwana ba abinda za su ci. A yanzu tukuna muna neman ɗaukin gaggawa ga gwamnati sannan kuma gwamnati ta gurfanar da waɗanda suka aikata wannan abu cikin gaggawa a kodu.
Yamma dai zuwa yanzu. Tuni wata tawagar gwamnati karkashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar Adamawa Tumatun Babala ta ziyarci yankin domin jajanta makiyaya tare da sabalayar kama waɗanda ke da hannu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Batutuwan tsaro a ƙasashen Liberia da Guinea Bissau da kuma Togo ne ya mamaye ganawa da shugaban Togo da yayi da na Najeriya Muhammadu Buhari daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Shugaban kasar Togon wanda har yau shine shugaban gamayyar kungiyar kasashen yammacin Afrika ta ECOWAS yayi wa ƴan jaridu ƙarin bayani. Nazo Najeriya ne don in gana da shugaba Muhammadu Buhari in kuma gode masa bisa yadda ya taimake ni a zaɓena da aka yi a matsayin shugaban kungiyar ECOWAS sannan in nuna farin ciki na ganin yanzu ya warke sosai bisa lalurar jinya da ya fama da ita a faya. Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi kasashenmu na Afrika ta yamma mun kuma duba batun matsalar tsaro a kasashen Liberia, Guinea Bissau da Togo. Kuma a cewar tsohon muƙaddashin jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Ambassador Suleiman Ɗahiru ya ce batu irin na neman taimako Najeriya babu abin da ba za ta iya yi ba.
Duk wani abin da yake so Najeriya ta yi Najeriya za ta yi. Najeriya ta fi ƙarfin a ce wani abu ya fi ƙarfinta. Duk abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiya namu na ECOWAS din Najeriya za ta iya shiga ta yi abin da ya kamata kamar yadda aka yi rikicin Liberia aka yi rikicin Sierra Leone wanda muka kashe dukiya da yawa aka kashe mana sojojinmu da yawa da mutane fararen hula da yawa.
Shugaba Nasinde ya kuma magantu akan yadda hukumar ECOWAS ta rage yawan kwamishinaninta daga 15 zuwa guda 9 kacal. Daukar wannan mataki a cewar Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika tara bai zo da mamaki ba.
Wato yawanci hukumomin nan suna samun matsala saboda tafiyar da su nauyin yana kan kasashen da suke ciki. Kowace ƙasa akwai kuɗin da ake sawa ta biya kowane shekara wato a bajet nasu na shekara. Abin da yake faruwa shine yawancin kasashen ba biya suke.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina daga Abuja kuma sai garin Maiduguri inda aka gudanar da babban taron limaman cocin Katolika na rundunar sojan Najeriya ga Haruna Daura da ƙarin bayani.
Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya ce suna ci gaba da aikin kakkaɗe gyauran 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Babban hafsan sojan ya dai bayyana hakan ne a wani taron limaman cocin Katolika na rundunar sojan Najeriya na shekarar 2017 da aka gudanar a garin Maiduguri. Sojan Buratai wanda kwamandan operation lafiya dole yake kula da shiyan arewa maso gabacin Najeriya Major General Ibrahim Attahiru ya wakilta ya ce wannan rikici na 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma kasar tattalin arziki. amma yanzu hakan suna daddaka karshen waɗannan ƴan ta'adda.
I am happy to say, however, that the armed forces and other security services have continued to respond effectively to security threats.
Yace ina mai farin cikin shaida muku cewa rundunar sojan Najeriya da sauran takurorin da jami'an tsaro suna aiki tukuru musamman ma a ƙauyuka wajen kawo karshen wannan ta'addanci.
In the northeast, for instance, our forces.
Yace ga misali a shirin arewa maso gabacin Najeriya, rundunar haɗin gwiwar mu da ake kira Multinational Joint Task Force da na Operation Lafiya Dole sun maido da zaman lafiya ƙarƙashin garuruwan da da a baya suna ƙarƙashin mulkin Boko Haram. Kuma yanzu hakan muna ci gaba da gudanar da aiki na ƙoƙarin kakkaɓe raguwar ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin a dajin Sambisa. Yace wannan a bayyane take cewa kwazon rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro mata da maza zai maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan ƙasa.
This is clear testimony to restore and maintain law and order in the country.
Shi ma babban limamin cocin Katolika na rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Charles TD cewa yayi.
Our troops here are doing very well, and you could imagine what it would be without the work they're doing, the sacrifices, the services they are rendering to the country, particularly in this AOR.
Yace rundunar malan suna kokari. Zaka yi mamaki idan ba zan irin sarukarwa da kuma irin kwazon da suke nuna wajen gudanar da aikin su ba a wannan kasa, musamman ma a wannan yanki. Bishop Naga Muhammad Williams zai shine shugaban kungiyar Kristoci na jihar Borno, wanda shi ma halarci wajen wannan taro, ya kuma tofa barkacin bakin sa yana mai cewa
wannan annobar ta shafi kowa da kowa, kuma kowa bai da zaman salama. Shine yadda za a hada kai kenan, Allah ya taimake mu, kuma a su sojoji a goyi bayan su, a hada kai da su domin a samu zaman lafiya.
An dai gudanar da addu'o'i da kuma waƙoƙin yabo a cocin Katolika dake barikin mai malari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gai da Haruna Dauda. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 12:17 na dare. Ku kasance da mu a shafin mu na Facebook da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Niger, inda za mu kawo muku wani sabon shirin muryar Amurka mai suna Faɗin Miji. Maudu'in da za a tattauna a yau shine korar ɗalibai daga makaranta da kuma illolin da hakan ke haifarwa. Sai a kasance da mu a shafin Facebook wanda zai zo muku kai tsaye. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasa a Zimbabwe da makomar kasar bayan Robert Mugabe. Jama'a masu roma, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, shugaban Zimbabwe Robert Mugabe daga ƙarshe dai yayi murabus.
I Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96 subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe.
Wannan kakakin majalisar dokokin kasar Jacob Mudenda yake karanta wasikar murabus da tsohon shugaba Robert Mugabe ya aike wa majalisa a daidai lokacin da ƴan majalisar suka fara muhawarar tsige shi, bayan da ya kunnin kashi ga wa'adin da jam'iyyar ZANU-PF mai mulkin kasar ta bashi cewa yayi murabus zuwa 12 na rana ranar Litinin. A cikin wasikar tsohon shugaban kasa yake cewa ni Robert Gabriel Mugabe, bisa la'akari da kashi 96 karamin kashi na 1 na tsarin mulkin Zimbabwe, nayi murabus ba tare da wani bata lokaci ba. To kan haka na zanta da malami a jami'ar Afirka ta Kudu dake Pretoria, Dr. Abdullahi Yusuf, kuma na tambaye shi abin da yasa juyin mulkin Zimbabwe ya sha bamban da saura da sojoji a nahiyar Afirka suke yi.
To akwai dalilai da dama da su yasa wannan juyin mulki ya zamanto daban da saura, saboda in aka duba da aka bayan da aka wayi gari, sojoji da tankoki sun cika babban birnin Zimbabwe wato Harare, ana tsammanin cewa abin zai zamanto ko da zub da jini ko kuma a yi ma shugaba Robert Mugabe da karfin kafa ya sauka ko a tsige shi. Sojojin da yake suna da goyon bayan mutanen jam'iyyar ZANU-PF sai suka yi abin kamar rabin juyi mulki da kuma rabi matsin lamba ga shi shugaba, saboda sun san cewa idan suka yi juyi mulki sai ma kundin tsarin mulkin kasa taka haye, sannan kuma sun san cewa halin da ake ciki a kasashen mu na Afirka yanzu gwamnatoci da dama an riga an kamar an wuce yayin juyin mulki irin wanda ake yi a da kai tsaye inda sojoji za su zo su tube zababbin shugabannin kasashe ko da a ce shugaban kasan ba halattaccen zababbe bane to shi kuma shugaban Robert Mugabe ya riga ya san dokokin kasa kuma ya san dokokin su na jam'iyya so ya riga ya sai da shi yasa nake ganin ya jajirce ya kiba da kai buri ya hau sai da aka yarjejeniya da shi akan yanda makoman shi zata zama bayan ya sauka daga shugabancin kasa
akwai matakai da kamar kungiyar hada kan kasashen Afirka AU ta dauka a baya ne da ya tsorata su sojojin suke gudun kada in suka dauki wannan mataki na juyin mulki yadda aka saba ya zamanto musu alakakai da sauran kasashe da ke makwabtaka da su da ma nahiyar baki daya
akwai matakai saboda idan yanda kasan Zimbabwe ta samu kanta a ciki musamman a hali na matsi na tattalin arziki idan suka samu matsin lamba daga shugabannin kungiyar hadin kan Afirka ko kuma shugabannin kungiyar kudancin Afirka saboda a halin da ake ciki kamin shugaba Robert Mugabe yayi murabus an riga an ba da umarni ma shugaban kasan Afirka ta Kudu da na Angola akan su je su tattauna domin a samu matsala tunda satin nan ya shiga ake neman tun wancan sati ake neman a samu mafita tsakanin su da tsakanin sojoji da shi shugaba Robert Mugabe so waɗannan abubuwan suke duba kaga kamar yadda halin kasan take cikin halin matsin tattalin arziki a zo a ce kuma an kafa mata takunkumi ko kuma tsohon zuga musamman daga Afirka ta Kudu saboda kamar Afirka ta Kudu ta zama musu kamar cibiya ko ginshiki da suke samun tallafi ko ta hukumance ko ba hukumance ba
Dr. Abdullahi ka taɓo batun Afirka ta Kudu lokacin da ka fara wannan rikici ba da Juma'a ba shugaba Jacob Zuma yana daga cikin waɗanda suka fara magana da Robert Mugabe lokacin da yake suka fasa daurin talala a gida wannan na sa wasu na tunanin cewa wata kila juyin mulkin ma da bakin wata kila waɗannan kasashe ko kuma dai ya kake kallon al'amari
to abinda sarkake ya mutukan gaske zai waya a ce da haɗin bakin ko Afirka ta Kudu saboda akwai alaka ta kudu tsakanin shugabannin Afirka ta Kudu musamman na jam'iyyar ANC da kuma shugaba Mugabe saboda a lokacin da suka yi gogurmayar neman yancin su daga mulkin wariyar launin fata Zimbabwe ta taimaka musu sosai
me yasa kake gani yayi taurin kai
to sai daga cikin dalili shine an ce mugu shi yasan makuncin mugu saboda kamar yadda aka faɗa ya san alakan su ya san kamar sirrikan su na kowa da kowa kuma da a ce ya bada kai buri ya hau tun da farko ba a tsaya jejeniya ba ba wanda ya san yadda makoman shi zata kare ko zai zo a wulakanta shi daga baya ko kaga wannan turjiya da yayi aka samu ga ya nuna cewa fa shi har yanzu shine shugaba aka zo da lalama da shiga tsakani aka zo aka cimma matsaya ya yi tasiri kwarai sannan abinda masu saurare kamata su yi la'akari da shi ko lokacin da sojoji suka yi jawabi na farko a gidan talabijin sun nuna cewa
shine shugaban kasa
har yanzu shine hafso shi kuma shugaban kasa na abin nan abinda suke cewa shine suna so su kauda mutane ne na kusa da shi wanda suke masu cin hanci da rashawa da suke lalata mulkin kasa ga akwai wannan girmamawa a kanin su
Dr. Abdullahi ban tare numfashinka ba shin yaya aka yi shi shugaba Robert Mugabe ya samu matsala ta sadarwa ta tuntuba tsakaninsa da wani kusa da shi haka ya zamanto ake zargin bai jin ta kowa sai abin da matarsa ta kitsa masa
to halin yau da kullun ne saboda an ce da harshe da hakuri ma akan saba amma dai kamar yadda ka faɗa alamu na nuna cewa sanadi matar shi ce wacce ita ma an nuna cewa tun lokacin da ya aure ta ba a santa ba a fagen siyasan Zimbabwe sannu a hankali ta zo ta yi suna sannan tana ganin cewa ba wanda ya kamata a ce ya gaje shi sai ita kasan ana ta zargin cewa akwai lokacin da ko ta yi yunkurin saka maguba ne ma ɗaya daga cikin mutanen da suke kusa da shi.
Abdullahi ko za ka gaya masu sauraro shin wadda ake zaton zai karɓi shugabancin nan shi Mr. Emerson wadda saboda shi ne rikicin nan ake zargi ya taso
wani irin mutum ne shi saboda wasu suka ce akwai masu zargi cewa ai a rubuce-rubuce cewa ai bata saki zani ba wataƙila ma gara Mugabe akai saboda ana zargin duk cin zarafin da ake zargi an yi wa ƴan adam da mutane da suka babbace a ƙasar Zimbabwe karkashin jagoranci shi wannan Emerson ne
haka ne kamar yanda rubutunni yake fitowa cewa ba ina ban bambujin abubuwan abin zai sake zani ba kila abinda zai sake kawai a ce ba Mugabe ne ba kila mutane kuma suna ganin wannan shine zai zamanto somin karshen mulkin jam'iyyar ZANU PF to banjin dai a halin yanzu wani abu zai sake zani ba kila ko sai bayan in an sake yin zabe an zo an zabe an tabbatar cewa an yi zabe an zabi gwamnati sahihiya wanda za ta jagoranci jama'an Zimbabwe
mu ne darasi kasashen Afirka za su koya shugabannin kasashen Afirka za su koya daga abin da ya faru a Zimbabwe da Robert Mugabe
to ya kamata a ce da shugabannin mu da mu duka mu sani cewa komai da lokacin shi komai kan wuce yayin shi to idan mutum ya samu shugabanci ya kokari ya yi kan abin da zai iya isa daukan makarisa kanshi da kuma jama'an shi sannan idan wa'adin shi yayi ya kamata ya bar mulki tun ana marmarin shi to kada ya zo ya shiga cikin kundin tarihi a matsayin wanda ya lalata al'amura kaga in mutum bai sauka cikin lalama ba to ba yi hankali ba zai sauka cikin rashin jin daɗi ko kuma ya zo wulakanta daga baya
kana ji takwarorinsa waɗanda suka fi shekaru 30 ko so kusa shekaru 30 kan mulki wannan abin da ya faru a Zimbabwe zai girgiza su har su yi tunanin za su sauka cikin larama?
To zai wahala da in ka duba ba dai sai mun kira suna ba ko mun kira kasashe a duk kasashen da shugabanni suka yi shekara da shekaru wasu sun fi 20 wasu sun fi 20 da kaza duk ba su duba hakanan suna duba cewa in suka kawo kan mulkin nan ya kamata a ce ba masu ba azu ko da za su sauka ne har bayan su zamanto wasu yayansu ne suke yi ko kuma matayensu ko kuma na kusa da su saboda kare muradin kansu abinda dai bai kamata ba shine bai kamata a ce mutum ya zamanto shi ya ga cewa in ba shi ba ba wanda ya iya.
Jama'a masu sauraro mu da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Mahmud ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Wani dan kunan bakin waki a wayewar garin Jiya Talata ya kashe kallon mutane 50 a Najeriya. Harin wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kutanta a matsayin na rashin imani kuma abin a kyamata ya auku ne yayin da mutane suke sallah asuba a wani masallaci dake garin Muba a jihar Adamawa. An barke da murna akan titunan Harare babban birnin Zimbabwe a Jiya Talata bayan da shugaban Robert Mugabe yayi murabus daga makaminsa matakin da ya kawo ƙarshen shekaru 37 da ya kwashe yana mulkar kasar. So mataimakin sa Emerson Mnangagwa ne za a rantsar a matsayin shugaban kasa a yau Laraba ko kuma gobe Alhamis a cewar wasu manyan jami'an jam'iyyar ZANU PF mai mulki. A jiya Talata wata tawagar sanatoci daga Majalisar Dattawan Amurka da aka aiki zuwa Myanmar ta ce rikicin jihar Rakhine na dauke da wasu alamu da ke nuna cewa an aikata kisan kare dangi. Da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun fuskanci cin zarafi da makusantansu inda aka kashe musu yara da mazaje a gabansu. Aka kuma yi ma mata fyaɗe da 'ya'yansu aka ƙona wasu aka kuma jikata wasu wannan duk alamu ne na kisan kare dangi inji Senator Jeff McKinley na jam'iyyar Democrat da ya fito daga jihar Oregon. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun amince su mara wa masu ɗinkin duniya baya domin a kawo ƙarshen yakin basasan Siriya cikin lumana.
To madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Ustaz Salihu Zubairu bisa rasuwar kawunsa mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar Kaduna Suleiman Liman da Jidda Isa Song. Allah ya ji kansa ya gafarta mana ya kuma cura tunanin mu ƙarshen. Masu sauraron mu anan mu ka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku yi cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi 50 na kasafin kuɗin wannan shekarar kafin ta fara aiki akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Sai a biyo mu cikin shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya haɗa shi ne ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan. Assalamu alaikum.